matawa a wasan tsara zumunci a jiya an fafa ta wasanni kamar haka a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain ta tashi canjar 2-2 tsakaninta da Colombia yayin da Japan ta tashi kunnen doki 1-1 tsakaninta da Syria kasar China kuwa ta lallata Philippines mai da kwallaye 8-1 Hong Kong sun tashi babu ci tsakaninsu da kasar Jordan yayin da Algeria ta doki kasar Bulgaria da kwallaye 4 da nema kasar Iraq sun tashi babu ci tsakaninsu da South Korea yayin da Italy ta lallata Uruguay da kwallaye 3 da babu a yau kuma za a kara a wasannin ne musamman bangaren mata za a buga a wasannin da yau inda a tawagar kungiyar mata na kasar Russia za su fafata da kungiyar mata ta kasar Serbia Sweden kuwa za su fafata ne da kasar Estonia yayin da Czech Republic ta kasar shekara 21 za su fafata da kasar Azerbaijan kasar Ireland ta tawagar mata za su fafata da tawagar mata na kasar Iceland yayin da France ta kasar shekara 21 za su fafata da Cameroon ta kasar shekara 21 kasar Peru kuwa za su fafata da kasar Paraguay yayin da Russia za su fafata da kasar Serbia Bulgaria kuwa yan kasar shekara 21 za su bar da duniya da kasar Georgia za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 12 na rana har zuwa karfe 11 na daren yau a bangaren gasar cin kofin duniya kuwa World Cup na yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda yake wakana a can kasar Korea ta Kudu a yau an buga wasa a matakin wasan kusa da karshe semi final kasar Uruguay sun tashi 1-1 tsakaninsu da kasar Venezuela inda aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida Venezuela ta samu nasara akan kasar Uruguay yan kasar shekara 20 da kwallo 4-3 wanda ya bada dama wa Venezuela zuwa wasan karshe kasar Italy ma bata ji dadi ba a halin Ingila inda yan kasar shekara 20 na kasar Ingila ta lallasa na kasar Italy da kwallaye 3 da nema za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar Venezuela yan kasar shekara 20 da kuma kungiyar kwallon kafa na kasar Ingila kasar Uruguay kuwa da kasar Italy za su fafata ne a neman matsayi na uku a gasar ta bana za a buga dukkan wannan wasan ne ranar Lahadi 11 ga watan Yuni na shekara 2000 a tarayyar Nigeria kuwa bangaren Premier League na bana na shekara 2016 zuwa 2017 a je an kara a matakin wasan tsakiyar mako na 23 ga yadda sakamakon wasan ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Sunshine ta sha kashi a gidanta hannun Plateau United da kullo 2-1 Bombe United kuwa bata ji dadi ba inda a gidanta aka rike ta 1-1 tsakaninta da Yimba Elkanemi ita ma ta yi kunnen doki 1-1 tsakaninta da Enugu a can Maiduguri Nasarawa United kuwa ta samu nasara kan Katsina United da kwallaye 2-2 yayin da Niger Tornadoes ta doke Rivers United da kwallo 1 mai ban haushi Ifeanyi Uba ta samu nasara akan Abubakar Bukola Saraki da kwallo 2-2 Lobi Star ta lallata Mountain of Fire a Miracle da kwallo 3-2 Shakur da kwallo 3-1 Shooting Star kuwa sun tashi Chargers babu ci tsakaninsu da Kano Steelers an ɗaga wasan da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Wiki Suarez da Akwa United wanda za a yi a can Kuyu sakamakon waɗansu dalilai a yau ɗin kuma za a buga wasa ɗaya tilo a bangaren Premier League na kasar Nigeria inda Abia Warriors za su fafata da Raymond Star da misalin karfe 4 na yammacin yau agogon Nigeria Niger kamar da kasar Chad har yanzu Plateau United take jin ragaman teburin na Premier League da maki 42 a mako na 23 Ifeanyi Uba kuwa tana mataki na biyu da maki 37 a bangaren hada-hada da tsayen yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu haka Manchester United dake kasar England ta ware fam miliyan 60 domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa da Real Madrid mai suna Alvaro Morata dan shekara 24 sai dai ita kungiyar ta Real Madrid ta ki amincewa da ta buƙaci Manchester United ta biya fam miliyan 78 kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sa fam miliyan 48 da ƙarin dan wasan ta mai suna Nemanja Matic dan shekara 28 wa kungiyar kwallon kafa ta Juventus domin ta karbo dan wasan Juventus mai suna Leonardo Bonucci Real Madrid ta ce za ta sai da dan wasan gefen ta Gareth Bale a bana da kuma Manchester City tana shirin sayar da dan wasan ta ne Fabio dan shekara 27 akan kuɗi fam miliyan 12 hutalan yau